20 ga watan 12 shekara ta 1439 hijiriya, wanda ya dace da 1 ga watan 9 shekara ta 2018 miladiya. Yau muna darasi na 42 a cikin wannan littafi mai albarka na Al-Fusul fi Sirati Rasul na Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, littafin da yake magana akan sirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da suke tafaruwa da shi a rayuwa da yaƙuƙuka da kuma darussan da ake ɗauka a cikin su. Idan ƴan uwa za su iya tunawa, muna tattaunawa ne akan wato qissatul ifk, kissan nan da munafukai suka yi abin da suka yi na yi wa matar Annabi sallallahu alaihi wasallam sharri da ƙarya da ƙage, aka tumce ta da alfasha wal iyadu billah, cewa wani ya keɓanta da ita ya yi kaza da kaza da ita wal iyadu billah a matsayinta na matar Annabi sallallahu alaihi wasallam. In za ku tuna, mun kai har gurin da Annabi ya tashi da maganar ta yaɗu a gari, ana ta toyawa ana kwashewa, ya hau kan mambari yana neman taimakon sahabbai cewa wa zai taimaka masa dangane da wanda duk aka same shi da hannu akan yaɗa wannan sharri ga iyalinsa. To shi ne sai ɗaya daga cikin sahabbai, Sa'ad ibn Mu'az Abu Bani Abdul Ashali, ya tashi ya miƙe ya ce, ga ni ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan har ya tabbata wanda ya yi wannan sharri ya yaɗa wannan magana ɓatanci a kanka da iyalinka daga ainihin wato ƙabilar Aus ne, a Madina akwai ƙabilar Al-Ausu, akwai ƙabilar Al-Khazraj, shi ne ake cewa Al-Ausu wal-Khazraj. To in har ta bayyana ɗan ƙabilar Ausu ne, to in sha Allah ta'ala hukuncinsa za mu sare wuyansa ne kawai, kashe shi rami. Idan kuma yana cikin ‘yan uwanmu ne Khazraj, ma'ana shi wannan Sa'ad ibn Mu'az a ƙabilar Aus yake, kuma shugaba ne a ƙabilar Aus ɗin, in ɗan ƙabilarmu ne to za mu sare wuyansa. Barin muku gwari-gwari, kamar yanzu a tashi an yi bayanin nan, sai wani bafulata ne sai ya tashi ce, ya wani, idan har wanda aka same shi da wannan tsiya in bafulata ne, to kashinsa ya bushe sai mun kashe shi. Shi ɗin bafulata ne mai magana. Idan kuma cikin ‘yan uwanmu ne Hausawa, to shi kenan, ka ba mu umarni mu yi abin da ya kamata a kan shi. Kamar ka ce, in aka samu mai laifin nan cikin ‘ya’yana ne, to uƙubar da zan masa sai na ninka masa uƙuba sama da in wani ne bare daban. Shi kenan, sai wani Sa'ad ɗin Ibn Ubada, Sa'ad ne guda biyu suka yi rikici a kan wannan abu. Sa'ad ibn Mu'az, kun ji ga abin da ya faɗa, in ɗan ƙabilar Aus ne za mu sare wuyarsa, in kuma ɗan ƙabilar Khazraj ne, ɗaya ƙabila kenan, ko ka ba mu umarni mu yi abin da ka ga ya dace. Sai wuf, sai Sa'ad ibn Ubada, shi kuma yana ɗaya daga ƙabilar, wato ba ni sunan shi, ɗaya ƙabilar ce, sai ya tashi shi ma sai ya ce, wallahi baka isa ba. To wallahi baka isa ba, da a ce danginka ne, jininka ne, ɗan kaza ɗanka ne, da ba za ka yi ba. Sai kuma mutum na uku sai ya tashi, Sa'ad bin Hudayr, shi kuma ya ce, wallahi sai mun kashe shi, in dai ya tabbata wanda ya aikata wannan abun, in aka gane shi wallahi sai mun kashe shi.